رمضان وقبل فالقلوب
ساقص قرار شيرو بزر رمضان وندشك محمد ناصر يا هايك قباتروا شيكير مسلم شيكير رياض السنة ملتي ميديا سنكي كلها تارد بأونير كاموك ولا شيري دفاتا زعي سورا ولاشيا
رمضان وقبل فالقلوب مريضة والنور
أمسى عابدا بكياني الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya azurta mu ya ba mu rai da lafiya ya kawo mu wannan wuni na biyu a cikin wannan wata mai tarin albarka wata Ramadan kasancewa muna cikin wuni na biyu to tattaunawar mu a yau insha Allah ta'ala za ta kasance dangane da abin da ya shafi ladubba na sahur mun sani cewa sahur yana daga cikin abin da shari'ar musulunci ta tanada ga dukkan wanda yake ainihin zai yi azumi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwadaitar da mu dangane da abin da ya shafi sahur domin akwai hadisi na Bukhari da Muslim wanda sayyidina Anas da Malik Allah ya kara masa yadda ya rawaito yana cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa tasahharu fa inna fis sahuri baraka ku yi sahur domin akwai albarka tare da ainihin yin sahur wato wannan sinun ana masa dabdi bi ko dai a ce as-sahur ko as-suhur to menene bambanci tsakanin yin dhamma da fataha wasu malaman liga suka ce in aka ce as-sahur akai fataha ga sinun to ana nufin shi abincin da za a ci a ce wani kawo mun sahur dina ma'ana abincin sahur to shi kuma idan muka ce as-suhur shine yin aikin na cin abincin aikin ma'ana a ce nayi sahur to wannan aikin shine as-suhur to da wancan fataha da dhamma duk an wato yanko sunan ne dangane da alaka da shi sunan lokacin as-sahar shine lokaci na dab da fitowar alfijiri wanda shi wannan lokaci shine lokaci mafi tsada dangane da neman gafara ga Allah subhanahu wataala ma'ana duk mutumin da zai istighfari ya nemi yafiyar Allah ga laifukansa to babu lokaci mafi tsada kamar dab da fitowar alfijiri shi yasa Allah yayyabo gabayinsa masu jajircewa yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun sun kasance kadan ne suke runtsawa a cikin dare wabil ashari hum yasagfirun idan kuma dab da fitowar alfijiri tayi to suna ci gaba da neman gafara Allah subhanahu wataala a cikin wata ayar wal mustaghfirina bil ashar da kuma su neman gafara a lokaci na dab da fitowar ainihin alfijiri to wannan wato ainihin aya ko wannan ayoyi sun nuna mana ashe shi ashar din shine lokaci na dab da fitowar alfijiri to manzo sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yana cewa man arada an yasuma falita sahar bi shay duk mutumin da yake nufin zai yi azumi to yayi sahur da wani abu wannan hadisi ne wanda Imam Ahmad ya fitar da shi da Ibn Abi Shayba daga hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa to fadin manzo alaihi salam cewa man arada an yasuma falita sahar walau bi shay wato duk mutumin da yake nufin zai yi sahur to yayi sahur bi shay da wani abu wannan bai nuna cewa an ware wani abu cewa dole shi kadai da shi za a yi sahur ba in aka yi sahur da wani abu ba shi ba sahur bai yi ba a'a abinda ake nunawa dai ya zama kai sahur din domin manzo Allah sallam a wani hadisi yana cewa bambancin azumin mu musulmi mu al'umma manzo alaihi salam bambance mu da azumin yahudawa shine cin sahur su yahudawa a nasu addinin a tasu aqidar a nasu azumin ba sa yin sahur to mu al'umman musulmi sai aka sharanta mana sahur malamai suka ce daga cikin albarkarsa da wancan hadisi yake cewa fa inna fis sahuri baraka wato na farko cin abincin sahur zai karfafa maka jiki ka samu kazar kazar ka samu kuzari a wannan wuni naka domin rashin abinci tattare dan adam yana raunana jijiyoyinsa da gabansa ya zama bashi da kuzari kuma kun ga shi yasa hikimar sahur din ya zama karshen dare sabani yanzu mutumin da ya tashi yayi sahur tun tsakar dare ko tun farkon dare to wannan abincin zai zama wato ainihin ko dai ma zama bai yi amfanin kirki ba idan ya kwanta ba abinci mai gama narkewa ba karshe jikinsa ya zama yayi nauyi ya samu kasala karshe ya kasa samun ma sallar asuba a cikin jami'i to amma idan mutum yayi sahur a karshen dare na farko yanzu abincin yanzu ne ma da dan mintuna zai fara aiki ma'ana fituwa alfijiri lokacin abincin zai soma aiki ka samu awanni yana maka aiki a jiki sannan kuma mutum in ya ci wannan sahur a karshe karshen dare zai zama daga yin wannan sahur ma karshe sai wucewa masallaci domin yana gama wannan sahur za a kira sallah na biyu rakatul fajr zai yi da wasu ɗan azkara ba masu tsawo ba a shiga sallar asuba kaga mutum ya samu ainihin wannan fa'ida kuma ko ba komai yayi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama domin sahur ɗinsa ya kasance wato ainihin a ƙarshe ƙarshen dare to daga cikin ladubban sahur idan Allah ya hore wa mutum yayi sahur da ainihin dabino manzo alaihi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ni'ima sahuril mu'min at-tamr ma dalla da sahur din mumini shine zama yayi shi da dabino wannan hadisi Abu Dawud da Imam Al-Baihaqi da Ibn Majah suka fitar da shi daga hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda saboda haka wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin dabino wato ainihin ta fuskar sahur wasu malamai suka ce abinda yasa aka keɓance shi da ambato domin babu abinda zaka yi sahur da shi na farko baka cika cikin ka maqil ba kuma yawuni yana yi maka amfani kuma babu wani nauyi tattare da kai kaman dabino kuma ba za ka ji wata kishirwa ta dame ka ba mafi yawa abubuwa da mutane za su yi sahur da shi ko dai ka samu abu ne wanda yake mara nauyi mara quality da an samu awa ɗaya biyu sai kakkaɓe mutum ya ji cikin sa wato ainihin kaman ma an sace duk abin da yake ciki ko mutum ya ci wani abu mai nauyi mai maiƙo wanda zai dinga buƙatar ruwa kuma sai ya zama kishirwa ta dame shi to amma shi sahur da dabino duk ana ainihin tsira daga wannan ciki bai yi nauyi ba kuma kishirwa ba za ta dami mutum ba kuma ko ba komai kamar yadda muke ta maimaitawa dukkan abin da manzo alaihi salam ya kwadaitar a kansa in kana da iko kai wannan abin akwai albarka a ciki ma'ana ba mun ce wai dole ya zama ba za ka yi sahur da wani abu sai da dabino a'a so samu ne in ka ci wani abincin to ka dan kara da dabino kwaya bakwai ne kwaya tara ne sha ɗaya ne ma'ana dai ya zama mara an fi so ya zama mara abin da zaka ci na dabino to wannan zai zama akwai albarka mai yawa tattare da shi sannan daga cikin ladubba na sahur ana so mutum ya ci abinci tsaka-tsaki wato wasu mutane sun gwada cewa duk lokacin da ka tsagire cikinka da abinci to ka fi shan wahala azumin wannan wunin kuma kasala ta fi baibaye mutum ya zama a kasali a gajiye ya zama bai iya yin wani katabus a wannan wunin nasa ba wanda Allah malamai suka ce shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ishara da shi da biro da muka ambata domin shi ne ba za ka tsagire cikinka ba kuma za ka dinga jin walwala za ka dinga jin karsashi ba tare da ainihin ka jigata ba sannan daga cikin ladubba yan uwa musulmi na sahur wanda ya kamata mu dinga kulawa da shi shine jinkirta sahur manzo alaihi salam ya faɗa cikin hadisi cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma ajal fitr aw akhra as-sahur mutane ba za su wuce da alkhairi ba in dai za su gaggauta buɗe baki su jinkirta sahur ma'ana da zaran rana ta faɗi su yi buɗe baki kuma su bari sahur ɗin su sai ƙarshen dare ina jin Jabir dan Abdullah ko Anas dan Malik ɗaya daga cikin su yana cewa mun yi sahur tare da manzo sallallahu alaihi wasallama muna gama wannan sahur ba jimawa kawai sai muka tashi sai muka shiga sallah sai wannan yake tambaye sa to menene ka gurgurje tsakanin kammala sahur ɗinku da shiga sallah sai ya ce qadaru 50 aya kaman a karanta aya 50 wasu suka kiyasta aya 50 da suratul mursalati wal mursalati aya 50 ce kuma za mu ga cewa ayoyi ne wanda suke tsaka-tsaki misali yanzu suratul shura aya 50 ce to amma kuma dogayen ayoyi wal mursalati aya 50 ce tsaka-tsaki yanzu za ka iya karanta wal mursalati so uku kafin wanda zai karanta shura ya karance ta gaba daya kawai kenan kai 53 kafin ayi 50 dai saboda wancan dogayen ayoyi ne to sai malamai suka ce wannan yana nuna ba a san doguwar tazara tsakanin kammala sahur da kuma ainihin shiga sallah ma'ana yin suratul mursalati duk yadda zaka ainihin tsawaita karatunta da wahala ka wuce minti 10 to kenan wannan gaba tana nuna cewa ƴan uwan musulmi indai muna so mu samu wannan albarka da manzo alaihi salatu wassalam ya ambata to mu dinga kokari sahur din mu yana kasancewa ƙarshen dare idan mutun yayi sahur a farkon dare ko tsakiyar dare ba a ce sahur din sa bai yi ba domin al-imamu zarqani in ban manta ba yana cewa lokacin fara sahur shine rabin dare in dare ya raba to lokacin fara sahur yayi ma'ana daga rabin dare har zuwa ƙarshen dare duk lokacin sahur ne amma kuma yaje ƙarshen daren gabaki daya yafi wannan zai nuna maka wani abuwa da mutane suke da cutarwa da cutar da kai akwai wanda zaka ga sun shagaltu da kalle kalle na abubuwa na ba daidai ba wasu ma na haramu tun farkon dare suna bata ma kansu lokacin sun je tsakiyar dare sai kaga cewa sun cika cikin su da abinci wani karfe 2 wani karfe 3 kuma sai su kwanta na farko dai abincin nan bai gama narke ba kuma duk likitocin duniya sun gamsuwa daga cikin sababin cututtukan dan adam ya kwanta abincin cikin sa bai gama narkewa ba zai iya kamuwa da hawan jini ciwon suga cholesterol ciwuka ga sunan to sannan ga kuma jiki yayi nauyi wasu ma wallahi sai da hatsi suke tashi ga yin sahur ba akan ka'ida ba ga cutar da lafiyar jiki ga rashin samun yin sunnar sahur a ƙarshen dare ga kuma rashin samun sallah asuba a jami'i kai amma kan lokaci tunda wasu sayansi ya kasance suke ainihin tashi saboda ka ƴan uwa bai kokari mu ga cewa muna barin sahur din mai zamo ƙarshen dare ba daidai bane abinda wani zai yi sai ka wani ya ce wani ba sai nayi sahur ba eh akwai wanda yin sahur yakan wahalar da su to in haka ne koda ruwa ne ka sha ma'ana kai yi makwarwar ruwa ka karba so biyu so uku a nan ka tabbatar da sunna dai ta yin sahur kuma ainihin a ƙarshen dare saboda haka mu kula da wannan sunna ta manzo alaihi salatu wassalam domin aikin mu ya zama ya samu albarka mu samu tagomashi a wajen Allah subhanahu wataala abin da muka yi daidai muna roƙon lada a wajen Allah muna roƙon gafarar sa a wajen kurakuran mu Allah ya karɓa mana dukkan ibadodin mai sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان